ne komai mai ikon yi da ranawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Asabar 13 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 31 ga watan 3 miladiyar annabi Isa alaihi salam 2018. Alhamdulillah mun taru a farfajiyar wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka bainal isha'aini ma'ana tsakanin sallolin nan guda biyu wanda lokaci ne na saukar rahama lokaci ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu akan cewa mu rika yin kokari muna raya shi da ibada kar mu rika raya shi da abubuwan da ba na ibada ba. Alhamdulillah mun taru za mu yi karatu akan rayuwar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sayyidina Ali karramallahu wajhahu wanda ake masa inkiya da Abu Turab al-Haydara wato surkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar da bai faɗi wata irin maganar akan wani sahabi irin sa ba kuma wannan yana daga cikin dalilin da yasa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu ga wa al'umma wannan sako na annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa shi sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya aje shi ne a matsayin siradi kamar da ya tabbata cikin hadisin Bukhari cewa la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghaduka illa munafiq, babu wanda zai so sayyidina Ali karramallahu wajhahu sai dai mu'mini, babu wanda kuma zai ki sayyidina Ali karramallahu wajhahu sai dai munafiki. To kaga wannan ya aje shi ne a matsayin maraba tsakanin mu'mini da munafiki. Dama su munafikai a cikin musulmi yake samun su a wanda maimakon mutum ya zama mu'mini in Allah ya jarrabe shi da wata matsala sai ya zama daga cikin munafikai, Allah ka kiyaye mu. Alhamdulillah kuma mun zabi wannan rana ta 13 ga watan Rajab ta zama ranar da zamu karanta tarihin wannan sahabi ba don komai ba saboda yayi daidai da ranar haihuwarsa. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu an haife shi ne ranar 13 ga watan Rajab wato kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 23, kafin a ayin annabi sallallahu alaihi wasallam hijira da shekara 23 aka haifi sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Mahaifinsa shine Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mahaifiyarsa ita ce Fatima bintu Asad ibn Hashim ma'ana Fatima ya Asad yar Hashim wanda shine farkon wanda aka samu Banu Hashim danginsa ta bangaren mahaifi Banu Hashim ne, danginsa ta bangaren mahaifi ya ma duka Banu Hashim ne, ma'ana shine awwalul hashimin wulida fil hashimiyin, farkon ba hashimin da aka haifa a cikin hashimawa, ma'ana ta bangaren mahaifinsa ba hashime ne yana haduwa da Hashim cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan bangaren mahaifiyarsa ba kuma wato ba hashime ne yana haduwa da Hashim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma shine karami a cikin yayan Abu Talib gabaki daya, ya kasance ana masa inkiya da Abul Hasan, ana masa inkiya da Abu Turab, an masa inkiya da Abul Hasan ne saboda shi yana da ɗansa babba wanda yake kira Imam Al-Hasan, sannan ana kiransa da Abu Turab ne saboda wannan inkiya kuma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita lokacin da annabi ya je gidansa yana nemansa dan da ya nuna mana tsantsar soyayya da yake ga wannan sahabi. Annabi ya je gidansa yake tambayar nana Fatima alaihi salam aina ibnu ammiki, ina dan babban naki, saboda surkinsa ne baya faɗan sunansa kai tsaye, ina sunan ina dan babban naki, sai ta ce masa ai wani dan magana mara dadi haka ya faru tsakani na ni da shi, bai kwanta yayi baccin rana a cikin gida ba, ya ina ga dai ya fita yana yin baccin ranar nasa a waje, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa bincika masa ai na sayyidina Ali wai je yake wannan bacci na rana, aka je ku sai aka same shi yana kwanci a cikin masallaci baccin ya dan yi nisa har ya kai ga wato barkonsa ya dan yayi jikinsa ya taba kasa da kasa a jikinsa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zauna kusa da shi ya ta da shi, bayan ya ta da shi ya karkade masa kasan sai yake ce masa ya Abu Turab ya baban kasa, ma'ana ka zo ka kwanta har kasa ta kama maka jikinka, annabi ya masa wannan inkiya da baban kasa. To wannan suna yana daya daga cikin sunayen da sayyidina Ali yake jin dadin su, to haka annabi kan yi wa sahabbai inkiya da yanayin da ya same su a ciki kaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu asalin sunansa Abdurrahman bin Sakrin ne amma in ba magana ta ka magana ba za ka san ba sunansa Abdurrahman ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe yana tare da ayar kulliya haka yana rike da ita sai annabi ya ce anta Abu Hir a sai kai baban kulliya ne kenan tunda gashi dan kana rike da kulliya irin yadda mutane suke rike ayansu kai kuma yanzu kulliya kake rike da shi to sai zama shi ma yana jin dadin wannan suna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa masa sayyidina Ali karamallahu wajhahu an haife shi ne a cikin dakin Kaaba wanda wannan shi ma yana daya daga cikin wani daraja da ya samu wanda da yawan mutane ba su same shi ba wanda duk malaman tarihi sun kawo shi cewa mahaifiyarsa ta haife shi ne a cikin dakin Kaaba ana ta shiga dakin Kaaba ga wanda yake da dama ana shiga a yi nafila raka'a biyu a cikin sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma ya zabe wasu sahabbansa suka shiga kuma har yau hukumomin Saudiya suke zaben wasu daga cikin bayin Allah da Allah ya kaddara za su shiga sun je ake bude musu shiga wannan masallaci mai alfarma cikin sa ba kewayen ba cikin kwariyar dakin Kaaba su shiga su ainihin yi sallah to shi a cikin wannan daki din aka ainihin haife shi kafin hijira da shekara 23 sannan kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 10 sayyidina Ali karamallahu wajhahu ya tashi a gaban ainihin iyayensa guda biyu mana mahaifinsa Abu Talib da mahaifiyarsa Fatima bint Asad ibn Hashim to lokacin da ya dan fara tazawa bayan an yaye shi ya dan fara tazawa to sai ya zama shi Abu Talib yana da yawan yaya sannan kuma yana da karancin abun hannu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda daman shi ma ya tashi a gaban Abu Talib ne sai suka hada kai da shi da Abbas daya daga cikin bakwanin annabi din sallallahu alaihi wasallam cewa wannan Abu Talib din yana cikin wani yanayi mu rage masa nauyi mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na dauke masa dawainiyar kansa sayyidina Ali ya dawo gidana sannan shi kuma Abbas ya ce na dauke masa dawainiyar yayar sayyidina Ali din Ja'far ibn Abi Talib shi kuma ya dawo gidana da aka cin yayarsa sai zama an rage masa guda biyu kenan sun dawo ainihin an raba su a tsakanin wayannan bayin Allah guda biyu mara tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato Ja'far ibn Abi Talib to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya reni sayyidina Ali reno na musamman tunda tun bayan bai wuce yayi ba aka kawo shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban Nana Khadija Allah ya kara mata yadda haka ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa a cikin wannan babban gidan da babu irin wannan gida din a duniya da aka shi yasa malamai suke masa inkiya da karramallahu wajhahu Allah ya karrama fuskarsa saboda shi daman bai taba zuwa ya je ga wani abu ma na kafirci har yi sha'awarsa har yi yayi ka tashi ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wanda kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake na jahiliya da ya taba kusantan wani abu daga cikin wayannan abubuwa na jahiliya to haka sayyidina Ali har lokacin da ya kai shekara 8 ko shekara 10 Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Ali yana daga cikin mutanen farko da suka fara karban addinin musulunci wasu malamai sun ce shine mutum na biyu a cikin al'umman nan da ya karbi addinin musulunci ana da kacir sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da kacir Nana Khadija Allah ya kara mata yadda to kafin a iso sayyidina Abubakar ma sai da aka iso sayyidina Ali karamallahu wajhahu kamar yadda malaman tarihi suke faɗa shi sayyidina Ali tun da yana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi wa annabi wahayi ba inda ya zo sai wurin matarsa Nana Khadija yana gaya mata kuma ta ce ta yadda daman tana tsammanin haka kuma shi ya sa mata aure annabi sallallahu alaihi wasallam ai masu kuɗi da yawa sun neme ta amma ta ce ba za ta aure su ba saboda ta ci mafarki a mafarkin an ce mata za ta aure annabin Allah to shi ya sa da bawanta Maisara ya bata labarin irin abubuwan da ya gani na ban mamaki ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ta yi kasa a gwiwa ba ana dawowa sai ta ce kawai tana da bukatun ya aure ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to shi sayyidina Ali da ya tashi a gidan ya ga sayyidatuna Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah to sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin kuma da kuke yi me yake nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya aiko ni da wannan addini na musulunci a bautawa Allah shi kadai a daina bautan Lata da Uzza da sauran dukkan gumaka sayyidina Ali ya ce to shikenan in dai haka ne na karba na yadda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai ya boye wannan imani nasa kamar yadda aka umurci shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya boye imani din ya boye wannan imani nasa saboda lokacin bayyana shi bai yi ba kuma daman wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da'awa ba a bayyana abu lokaci guda saboda larabawa sun dade su da yawan su ba su san annabawan Allah ba tsakanin duniya da annabin Allah ya fi shekara 500 to da haka sai ya zama ana da buƙatar dole sai an bi abun a hankali an yada manufar ta yi ƙarfi a cikin wasu daidaikun mutane ta yadda ran da aka fito da abun to bai zai zama ainihin sabo ba kowa sayyidina Ali karaman lawajahu ya ci gaba da koyi musuluncinsa har wata rana babansa ya gan shi wanda shi yasa ake masa ainihin kyakkyawan yabo shi wannan dattijo Abu Talib ya ga sayyidina Ali yana sallah sai ya ce kai kuma wannan me kake yi sai ya ce ai addini ne dan uwana ya ainihin tallata min na musulunci kaza kaza ya masa bayanin musulunci sai ya ce ai yana da kyau ka ci gaba da yi kar ka yi wasa da shi ai bai zai baka abin da zai cuce ka ba to abinda sayyidina Abu Talib ya fara faɗa kenan kan addinin musulunci ba a taba jin kalmar suka ga addinin musulunci ba bai taba sukar addinin musulunci ba ainihin tsawon rayuwarsa ga baki daya wanda ma mafi yawancin abinda malamai suke tafiya a kansa ya musulunta yana boye imaninsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara ya ce ina fatan Allah subhanahu wataala ya bani ceton ranar tashin alkiyama sayyidina Ali karamallahu wajhahu za mu yi abun gugguje dan abun yana da yawa in lokaci ya bamu za mu gama yau in ko lokaci bai bamu ba dan ina da wani karatun da zan yi kan na Fatima alaihi salam an gurarawa an jima kadan za mu iya daga zaman mu kare jansa zuwa gobin Allah kai mu zo mu samu ainihin mu karesa sai aurensa Allah ya kara masa yadda kafin mu je maganan aurensa akwai abubuwa da yawa da za mu yi magana a kansu wanda aurensa ya faru ne bayan ya an yi hijira an koma Madina ya aure shugabar mata ta duniya ita ce Nana Fatimatu Zahra alaiha salam abinda za mu ci gaba da magana a kansa shine sadaukar da rayuwarsa da yi a kan addinin musulunci kuma wannan shine babban darasin da ya kamata mu ɗauka mu matasa don wannan littafi da nake karantawa sunansa Shababun Haular Rasul matasan da suka tsaya suka yi tunga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an girgo matasa kusan mutum 9 amma da sayyidina Ali karamallahu wajhahu aka fara wanda shine yana daga cikin matasan da suka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun ji sun gani a cikin wannan addinin musulunci kuma har ya iso mu yanzu kuma shine abin da ya kamata matasan mu su yi ma'ana su mika rayuwarsu ga addinin musulunci ya zama addinin musulunci shi suke so shine a ransu shi suke kishi shine suke bawa lokaci ba irin abin takeici da muke ciki yanzu ba yanzu dan zaman nan da zamu yi minti 30 zuwa minti 40 sai ga matasan mu ba damu a zo a zauna ba amma za a yi zuwa a zauna a kalli kwallo alal kalli na minti 95 ba ji an kosa ba to wannan irin samartaka ina ya amfani wannan samartaka ba ta amfani ba kuma wannan lokaci na samartaka abinda yasa ake ta tsananta bayanai akan sa ake fadan tarihin magabata dan ya zama izina a gare mu mu gyara na baya yana daga cikin tambayoyin da Allah zai tambayi kowane bawa ranar tashin alkiyama wanda kuma wannan tambayoyi ne na kai tsaye ba tare da tafinta ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama laysa bainahu wa bainal lahi tarjuman ba wani ɗaya daga cikin ku face sai yayi magana da Allah ranar tashin alkiyama ba tare da tafinta ba maganar da za a yi kuma Allah zai tambayi mutum kan abubuwa guda hudu ne abu na farko Allah zai tambayi mutum gami da rayuwarsa gabaki daya yayi gudanar da ita sannan na biyu Allah zai tambayi mutum samartakarsa lokacin da yake matashi yake ji da karfin nan yayi da samartakar nan tasa a banza cikin abin da ba amfanin duniya da lahira a cikinsa ya gudanar da ita ko cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi sannan na uku Allah zai tambayi mutum gami da iliminsa me yayi aiki da shi ya yi ilimi ya yi aiki da shi ko bai yi ba sannan na hudu Allah zai tambayi mutum gami da dukiyarsa ta ina ya neme ta sannan kuma ya ainihin ya batar da ita min aina tasabahu wa bima anfaqa to shi yasa ake kawo mana tarihin magabata don mu jiya suka rayu mu ma sai mu kwatanta abinda zamu iya kwatantawa sai rayuwar mu ta zama ta yi kyau saboda wani daga cikin magabata yana cewa fatashabahu in lam takunu mithlahum inna tashabaha bil kirami falahu ku kamancece ne ya da mutanen kirki koda ba za ku iya yin yadda suka yi ba to kamancece ne ya da mutanen kirki samun babbar rabo ne to sayyidina ali karamallahu wajahu shine mutumin da a tarihi ya fara sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya ga addinin musulunci a daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira ya bar makka ya tafi madina kafirai sun shirya za su kashe shi kamar da alqur'ani ya gaya mana wa yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin Allah ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam katina lokacin da kafirai suka shirya maka makargashiya domin su kore ka ko su ainihin daure ka ko kuma su kashe ka Allah ya ce suna nasu shirin ni ma ina nawa shirin amma shiri na yafi nasu shirin karfi inji Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya dukkan sahabban sa yadda zasu ya shirya sauran sahabbai kowa ya tafi ya hijira daidaiku ya tafi sannan ya bar waɗannan manya-manyan sahabban na jikin sa mana sayyidina Ali karamallahu wajhu da sayyidina Abubakar su kuma su tsaya su yi masa aikin da zasu yi masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali karamallahu wajhu yace masa to zan yi hijira a cikin wannan dare dan shi ya fara gaya wa labarin zai hijira ba wanda ya san annabi zai hijira ya bar makka ya koma madina sai sayyidina Ali karamallahu wajhu ya kira shi yace masa to zan yi hijira Allah ya murci ni in bar wannan gari na makka in tafi madina amma akwai ajiya da mutanen makka suka babba ne na kayayyaki kudi ma ana tsoro ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam ake kawo ya aje saboda duk yakin nan da ake yi sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba musu dukiyarsu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada in tafi dare daya ya zama sun tashi ba su samu dukiyarsu ba dan haka sayyidina Ali karamallahu wajhu ka tsaya wannan dukiyar ta wane ce wannan kayan wane ne wannan kayan wane ne sannan abin da yake boye a cikin wannan lamarin shine kar a banta gafa kafure suna tsaye matasa sama da 40 suna kofar gida wanda wannan matasa ba abin da suke rike da shi illa takuba masu kaibi abin da suke jira shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito su kashe shi ko kuma idan sun gaji da jira suka ga bai fito ba su shiga har inda yake kwance su kashe shi amma ya kira sayyidina Ali karamallahu wajhu yace masa doka kwanta ana ya san ba hadarin da yake kofar gida amma da zuciya miƙaƙiya ya karba ya ainihin sadaukar da rayuwarsa gabaki da indai annabi sallallahu alaihi wasallam zai kukuta to shi rayuwarsa ba komai bace haka ya kwanta bayan ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Allah ya sauko masa da suratu yasin ya wuce yana ainihin zuba ƙasa akan waɗannan kafirai da suke kofar gidansa yana karanta ayan nan waj'alna min bayna yadihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun annabi ya wuce gidan sayyidina Abubakar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Ali komi cewa idan muka bar idan na bar gidan nan zan je gidan sayyidina Abubakar zan dauke shi idan na dauke shi zamu je gharu saurin zamu yi kwana uku a wurin daga nan Amir ibn Suhaira da Abdullah ibn Urayki za su same mu zamu kama hanya mu tafi Madina kaga shi ya san zahirin inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam shikenan bayan sai na Ali ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kafirai suka gaji da jira har ya kai ga suna kwanci suna bacci shedan ya zo ya tada da su cewa mun sa ku aiki amma kun zo kuna ta mana bacci suka ce ai annabi bai fito bane muna jira ya fito saboda bai kamata mu fada masa cikin gida ba gare in ya fito zai tafin in yaso sai mu ainihin dauki matakin da zamu dauka a kansa sai shi dai ya ce musu ina aiti ne annabi ya riga da ya kama hanya har ya fita ba ku sani ba suka ce gashi can fa yana kwance yana lullube da koren bargon nan nasa da yake lulluba da shi shi dai ya ce musu ina ba shi bane kaninsa ne sayyidina Ali karamallahu wajhu haka suka shigo cikin fushi suka samu sayyidina Ali karamallahu wajhu suka tare shi ya zauna ina dan uwanka yace musu shi bai sani ba shi bai sani da dan uwansa yake ba kaga amana shi bai sani da dan uwansa yake ba shikenan a wata riwaya suka didike shi suka cutar da shi sai na Ali karamallahu wajhu bai dai gaya musu abin da suke nema ba saboda kubutar da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da kwana uku sayyidina Ali karamallahu wajhu shi ma a wata riwayar sai ya kama hanya, ya kama hanya kuma ya yi wata irin tafiya mai ban tsoro, mara tafiya ce da yake yin ta cikin dare, da rana baya so a gan shi, dole in gari ya waye sai ya koya, sai rana ta fadi sai ya kama hanya. To kowa ya san tafiya a cikin jeji da rana ma ya ka kare da kaya da kwazazzabai balle da daddare. Haka yi wannan tafiya daga Makka har zuwa Madina da kafa, bayan ya isa Madina kafafunsa suka kumbura, yayi saurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi ya masa maraba, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa maraba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yanayin yadda yake kafafuwa sun kumbura, annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna duniya matsayinsa da girmansa, sai ya tashi ya kama sallah ta musamman domin neba wa sayyidina Ali karamallahu wajhu lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora masa wata riga yayi nafila, bayan yayi nafila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, in Allah ya yarda ka warke, bari ta yamna abi talib, fala basa alayka ma sa'altu Allah li shay'an illa sa'altuhu laka misra. Ya kai Ali karamallahu wajhu, ka kwantar da hankalinka, ka warke an gama, saboda ni din nan ban taba roƙon Allah wani abu ba, duk abin da na roƙa wa kaina sai na roƙa maka kutankwace sai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wala sa'altu Allah shay'an illa atani, ba wani abin da na roƙi Allah subhanahu wataala sai face Allah subhanahu wataala ya bani shi, ghayra annahu qila li, sai dai Allah ya ce mini innahu la nabiyya ba'dak, Allah ya ce mini babu wani annabi da zai zo bayana. Ashe kenan da wani annabin da zai zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali. To ko nan muka tashi magana ta kare. In ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qumtu fa ka'anni mashtakaitu, sayyidina Ali yace sai na tashi ma kamar ban taba yin ciwo. To wannan abin da ya faru kenan a lokacin hijira. To bayan an yi hijira, babban abin da musulunci kalubalen da musulunci ya tsara tinkara shine yakin Badar. An fita yakin Badar da sojoji 313, an fita domin a taro ayarin Qurayshawa da suka je su suka ainihin taho da shi daga Sham karkashin jagorancin Abu Sufyan. Sai ya zama Abu Sufyan labari ya riske shi, annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya tare shi a karbi wannan laftin kaya da yake dauke da shi, da aka sai bi hanyar ratsi. Amma kafin ya bi hanyar ratsi ya riga da ya ga mutanen Makka koda ba za su zo don kare rayuwarsa ba, shi Abu Sufyan su zo domin su kare dukiyarsu, da aka suka taho da runduna ta mutum 1000, shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun zo ne ba da niyyar yaki ba, ya zo da sahabbai mutum 313. Wannan yaki na Badar yaki ne da Allah subhanahu wataala ya yi bi mu'mine a ciki, sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mu'minan da suka halarci yakin Badar din alƙawarin cewa Allah subhanahu wataala ya musulmanin aljanna, ba wani abin da za su sake yi wanda Allah subhanahu wataala ba ya so iya rayuwarsu. Allah subhanahu wataala ya musulmani saboda irin wannan jajircewa da tsayawa da suka yi. Kafiran sun ninka su uku amma kuwa ba su haɗa, sun ninka su biyu amma ba su ainihin gaza wurin iya tinkarar waɗannan kafirai ba. Hakika sayyidina Ali karamallahu wajhu ya yi rawar gani sosai a wannan yaƙi na Badar, ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sanadin wato samun nasarar al'ummar musulmi. Malaman tarihi kamar yadda ainihin suka kawo, sayyidina Ali shi yake ainihin rike wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuta a cikin ma kusan dukkan yaƙuka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa, in banda yaƙin Tabuk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin aji sayyidina Aliyun a gida nan ma da wata hikima domin ya nuna wa al'umma matsayinsa da ainihin darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To a yakin Badar, lokacin da aka zo aka jera sahu, dama al'adar yakin an zo ba wai za a fara da ƙin da ka bane, dole sai an fitar da gwaraza, ku fito da gwarazanku, ma'ana ku fito da ƙarshen shirinku, mu ma mu fito da ƙarshen shirinmu. Idan kowanne aka gama da nasu ƙarshen shirin, to daga nan sai a gauraye kuma gabaki ɗaya a yi ta Allah ba nisa ago. Amma kamar dai da aka san jarraba, in an baka jarraba dole sai abinda ka iyan kam sai ka yi shi, in ya so in za ka yi Allah ba nisa amma kuma daga baya sai ka yi, amma ba za a fara Allah ba nisa daga farko ba tukunna har sai ka yi iya naka kokarin. Ta wannan lokaci kafare sun fito da mutum uku suna cewa man yubaris wa zai fito na fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabbai sai ga wasu samari guda uku daga cikin mutanen Madina sun fito sai wannan kafare na Makka suka ce ina ba ku muke nema ba ba ruwan mu da ku ba wani abin da ya hada mu da ku ai ku mutanen Madina ne a fito mana da ƴan uwanmu da suka mana tawaye mutanen Makka mu buga da su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira yace kum ya Ali kum ya Hamza kum ya Ubaida ku tashi mutum uku nan ku tashi ku tare su haka kuma aka yi wayannan sahabbai guda uku suka tashi suka tare su sayyidina Ali karamallahu wajhahu shi ya fara shege nasa tukunna kankace ko boya aika abokin karawa salahir sayyidina Hamza shi ma ya aika abokin karawa salahir shi ko Ubaida sai ya zama sun yi ainihin da ki inda ka ma'ana ya soki wancan shi ma can ya soki sai ya zama sun yi mutuwar kasko ma'ana ga baki da sun fadi sun mutu a ruwan take sayyidina Ali karamallahu wajhahu sayyidina Hamza suka dauko dan uwan su suka mai da shi wanda wannan abun sai ya raza da kafirai saboda daga fara sai na Ali ya sheke wanda suke gadara da shi din zuwa lahira to wannan guduma suke nan a cikin ainihin yaki na Badar sannan a cikin yaki na Uhud abinda ya faru shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina Ali karamallahu wajhahu ya ainihin tsaya a cikin yaki na Uhud wanda tsaya wadda anan ma irin abinda ya faru a yakin Badar shine farkon wanda aka fara yin fito na fito da shi a wannan yaki na Uhud din da aka zo aka jetta za a yi yaki ga rundunar kafirai ga rundunar musulmai sayyidina Ali karamallahu wajhahu shi annabi ya fara nunawa a cikin wato sahabbansa cewa ya tinkari wayannan kafirai ya tinkari wani mugun kafiri da yazo da mugun shiri da ake kira Talha ibn Abi Talha ya kasance shi wannan Talha ibn Abi Talha shi yake rike da tutar mushrikai a wannan rana shi yake rike da tutar kafaran Makka mutum 3000 da suka taho fa qala lahu Ali sayyidina Ali karamallahu wajhahu yana ganin sai yace masa ka sani na fito da shiri na lau fariqaka hatta yu'ajjilaka Allahu sayfi ila an-nar aw yu'ajjilana Allahu aw yu'ajjilani bi sayfika ila al-janna yace ka sani shirin da na fito da shi shine ko dai Allah subhanahu wataala ya gaggauta takobi na akanka in aika ka wuta na kashe ka kuma wuta zaka tafi ko kuma Allah subhanahu wataala ya gaggauta takobinka zuwa gare ni ne kuma in tafi aljanna dan haka ni ba da asara a ciki in na kashe ka ba wuta zaka tafi na kuma rage mugun iri idan kuma Allah ya baka nasara akai da ka kashe ni to ka sani cewa ni kuma aljanna zan tafi inda yafi nan da yake ai take kuwa kankace ko ba sayyidina Ali ya fille markaba yana fille markaba sai gashi yana kwanci a kasa yana shurawa yana shura wannan to dake mafi yanci zani suke daurawa to sai ya zama al'aurarsa ta bayyana sai ya ce kai hakuri ka min uziri kai hakuri ka min uziri ka tunani balarabe ne dan uwanka kai min uziri kar ka tona mini asiri shikenan sayyidina Ali sai ya juya sabai suka ci haba ya Haidara ya kai zakin Allah me yasa ba za ka yi kace-kace da shi ba sai ya ce a ai yaro ki alfarma saboda lokacin da na gille masa kafa ya fadi zafin birgima ya kai ga al'aurarsa ta fito waje to kuma ba na so in ga al'aurarsa kuma shi ma baya so in sake ainihin yin kace-kace da shi amma na san wannan sarar da na masa ba zai kai labari ba ai wanda yake rike da tuta ba shi da jagoran yaki ba ana suna ganin sa ya fadi sauran kafirai kafa bai nace ban baki ba kowa sai ya arce a waje sannan sayyidina Ali karamallahu wajhahu a ranan bayan nan ko a cikin wannan shekara din annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki yahudawa na Badr Nadir a wannan yaki na Badr Nadir sayyidina Ali karamallahu wajhahu shi ya warga zarun dunar shi ya tsaya ya ainihin rika harbi daga wani wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya koya kankace ko sai ga wayannan mutane sun ainihin gudu sun hau tsaunuka suna neman mafita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga Madina kamar yadda alqur'ani mai girma yake gaya mana akwai abin da na wuce bare in saki dawa baya kadan cikin abin da ya faru na yakin Badar akwai ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa hadhani qasman iktasamu fi rabbihim cewa wannan tana daga cikin ayan da suka sauka kan fadan matsayin sayyidina Ali karamallahu wajhahu cewa sayyidina Ali shine mutum na farko da zai fara tsayawa gaban Allah subhanahu wataala tare da wato mutanen da wato ya kashe su a cikin wato jihadi na Allah subhanahu wataala, ma'ana cikin tabbatar da kalmar Allah subhanahu wataala. Saboda dukkan wani kisa da aka yi sai an yi review, sai an yi bincike akan abin da aka yi ranar tashin alkiyama. To da haka sayyidina Ali shi ne zai fara tsayawa ya ainihin kare kansa akan mutanen da ya kashe saboda sun kisi imani da Allah da manzon Allah, kuma sun tsaya sai sun yaki Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sayyidina Ali karamallahu wajahu a shekara ta biyar lokacin da ainihin kafirai suka yi gangami, ma'ana ghazwatul khandaq, kafirai sun yi gangami na mutum 10,000 suka tinkaro Madina domin su zo su ainihin yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salman al-Farisi ya bada shawara a tona rami a kewaye wannan gari. To bayan an tona rami an kewaye wannan gari, an samu wani mugun kafiri da ake kira Amr ibn Wuddin. Shi wannan Amr ibn Wuddin ya matsa lamba cewa sai ko da karfin tsiya ko da karfin to sai ya shigo Madina a wannan rana. Shikenan har ya kai ga ya fito ya tsaya a gaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana ce musu manyu baris, in akwai wanda ya sai fito. Sahabbai bashiru, saboda shi Amr ibn Wuddin yana daga cikin irin karata mutanen da da aka yi masu tsawo da ƙarfi da kiba, wanda ana kwatanta ƙarfinsu da cewa wani lokaci sukan iya shimfiɗa fatar raƙumi, ɗanyar fatar raƙumi ko fatar saniya, su tsaya a kai su ce a ja, idan kafarsu ta yi motsi duk abin da ake buƙatan a biya za su biya. Wallahi sai dai fatar ta yi yagi amma kafarsu ba za ta yi motsi ba saboda ƙarfi. A ranar yakin Badar, shi wannan Amr ibn Wuddin ya zo da niyyar ya cutar da musulmi, take ya zama cikin raunukan da mala'iku suka yi musu. Yana daga cikin wanda mala'iku suka daddaka a ranar, bai mutu ba amma ya ji munanan raunuka, da haka bai iya yin komi ba. Da haka sai ya zama ya kare iya shirinsa a ranar yakin Khandaq. Shi yasa da ya zo ya ga an tona rami an kewaye garin Madina. Su sauran Laraba duk sun sare saboda girman ramin. Doki ma bai sai shiga cikin balle dan adam haka kawai. Da haka sai ya zama su sun sare suna tsaye ba yadda za su yi. Sai ya ce ina ai shi yau ya zo ne, ko ya za a yi, ko da karfin to sai ya shiga garin Madina. Shikenan ya taho ya zo yana tsaya yana cewa man yubaris, waye sai ya fito, in akwai wanda sai ya fito. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsaye, sauran sahabbai ana shiru, babu wanda yi yunkurin fa ya fito ya tinkari Amr ibn Wuddin. Sai sayyidina Ali ya ce ana ya rasulullah, annabi ya ce a zauna. Ya zauna. Amr ibn Wuddin ya sake cewa in akwai wanda ya sai ya fito, shiru cikin sahabbai ba wanda ya motsa. Sayyidina Ali ya ce gani ana ya rasulullah, ni zan yi tarasa. Annabi ya ce a koma. Aka sake na uku, ya sake cewa idan akwai wanda ya sai ya fito, sai na da ya ce gani ya rasulullah, annabi ya ce to yanzu kan je ka. Ya to ba wanda ya fito, ba samu canjin sa ba. Sai da Ali karamallahu wajhu ya fito, Amr ibn Wuddin yana ganin sa, sai ya ce kai Allah sarki, kai yaro ne, shekarun ka ɗan kaɗan ne, ba na so in takaita maka rayuwa. Ni babba ma in ya gamu da ni kashe shi nake, balle ɗan karamin yaro irin ka, ina jin tausayin ka. Sai na da ya ce to ni ko ba na jin tausayin ka, na fito ne dama in kashe ka. Fa sai kunya ta kama shi cewa duk kurin nan da yayi gashi ya samu wanda ya tinkare shi, amma kuma idan ya ja da baya bai yi yaki da sayyidina Ali ba, saboda yana ganin a zahiri wato shi ya fi shi girman jiki, saboda a cikin sifar sayyidina Ali karamallahu wajhu bai da tsawo sosai, yana daga cikin sahabban da suke da irin sifar halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana arba'atan ne. Shi ba dogo bane, sannan kuwa ba gajere bane, ma'ana tsaka tsakiya ne a wurin tsawo. Ba za ka kira shi dogo ba, sannan ba za ka kira shi gajere ba. Sayyidina Ali karamallahu wajhu, amma yana da kiba, jasim ne, ma'ana yana da ainihin fadin gabbai, ma'ana yana da kiba, yana da damatsu masu karfi. Sayyidina Ali karamallahu wajhu yana da tukubinsa da ake kira zulfiqar, ma'ana tukubi mai wanda yake da baki guda biyu. To haka suka zo suka tsaya da Amr ibn Wuddin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nan ga kafirci tsantsa, ga musulunci tsantsa. Yau musulunci ne da kafirci suke tsaya wannan wuri. Sayyidina Ali shi ne musulunci gaba ɗaya yanzu a lokacin yake tsaye. shi ku amrun nuddin shine kafircin gabaki daya sai da suka yi awa 24 babu wanda tukabin sa ya taba dan uwansa saboda gwaninta ta yaki kawa wannan ya kawo wannan ya zilli wannan ya kawo wannan ya zilli haka har ya kai daga karshe sabai suka hankalin su ya tashi ana cikin haka sai amrun nuddin ya ainihin kawo sara sai ya zama ya samu goshin sayyidina ali karamallahu wajhahu sai jini ya fara zuba har yana kokarin ya rufe masa fuska hankalin sabai ya tashi suka ce ya rasulullahi ka masa addu'a annabi ya ce bazan masa addu'a ba subhanallah annabi ya ce bazan masa addu'a ba ma'ana bi ma'ana zai Allah subhanahu wataala zai bashi nasara akan wannan mutumi ko da ban masa addu'a ba take amrun nuddin ya kama kafafan sayyidina ali ya cilla sama da niyyar yana dawowa zai raba shi biyu ina shi ku sayyidina ali lokacin da ya sama din nan a lokacin ne ma ya samu daidai yadda zai ya kashi amrun nuddin sai ya taho masa da ainihin tukubin nan nasa bai baki biyu ya cike shi akan kirjin sa kankace ko bo sai ka ji dim katin jiki ya fadi sai kura ya tashi haba yan mutun shida da suka yi ku amrun nuddin kafa mai naci ban baki ba sai aka ruga aka gudu Allah subhanahu wataala ya isar da mu'mine wannan yaki saboda sayyidina ali karamallahu wajhahu ya kashe wannan babban kafiri da ake kira amrun nuddin sannan a shekara ta biyar bayan gazwatul khandaq a shekara ta biyar kenan har yanzu a gazwatu banu quraiza ma'ana kabila ta biyu ta yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka nan ma sayyidina ali karamallahu wajhahu shine yake rike da tutar musulmi a wannan rana din wanda ba sai mun ji tafasil ba idan aka je shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo shi zai yi sulhul hudaybiya ma'ana zai bude garin makka zai zo ya taho zai yi umra amma kafiran makka suka hana shi to wannan lokaci da kafiran makka suka hana shi har ya kai daga karshe aka daidaita za a rubuta yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran makka wanda ya dauki nauyin wannan rubutu shine sayyidina ali karamallahu wajhahu ma'ana shine sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake fada yana rubutawa ana fada yana rubutawa har aka kai ga lokacin da aka fara da sayyidina ali ya rubuta bismillah sai ɗaya wakilin mutanen makka sai ya ce abu musan bismillah bismika allahumma za rubuta mana aka rubuta bismika allahumma annabi ya ce goje allah ka rubuta bismika allahumma sayyidina ali ya goje allah ya rubuta bismika allahumma shikenan sai shi sai na ne sai rubuta hadha ma ahad bihi rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan alkawari ne da annabi muhammadu mai tsira da amincin Allah ya kulla da kafiran makka suka ce ai rasulullahi ne ba za mu yi rigima da shi ba mu ba mu yadda a rubuta rasulullahi dole sai dai a goge rasulullahi nan a sa muhammad ibn abdullah a sai kenan raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu shi ne daga wadanda ba musulmi ba asa muhammad ibn abdullah sayyidina ali ya Allah hanuna yi kadan ya iya goge rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to hanuna min daidai inda rasulullah yake haka doda wasa daidai inda rasulullah yake sai ya sa hannunsa da kansa ya goge shi ya ce rubuta musu yadda suke so rubutun muhammad ibn abdullah sayyidina ali ya rubuta to wannan wanda wannan sulhu yayi sanadin shiga musulunci fiye da dukkan ma yakukan da aka gabatar a cikin ainihin addinin musulunci kafin ayi wannan sulhu din an yi sulhu Hudaybiya hijira tana da shekara shida annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin dukkan musulman da yake tare da su ba su wuce mutum 1400 ba amma da aka samu sulhu kowa zai shiga inda yake so ana ta yada da'awar addinin musulunci a cikin shekara biyu sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da zai zo shi fatu makka ya zo da sahabbai da basu gaza mutum 10,000 ba mutum 1,400 sunnin ku zuwa 10,000 albarkan su da Libya sayyidina Ali karamallahu wajhahu shi ya rubuta wannan sulhu din a cikin addinin musulunci da tarihi bai zai manta da shi ba sannan a shekara ta 7 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ya tafi Khaibar domin ya je yaki ya je shi wannan yayi wannan tafiya da sahabbai mutum 1,400 an yi tafiya mai tsawon gaske kwana 7 ana tafiya ba isa ba da aka je kuma aka samu wasu mugayen kafirai sun rufe garansu sun yi ganuwa sun rufe garansu kwana 7 ana kokarin yadda za a yi abu da garin abun ya gagara gari zai waye na 7 annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya tara sahabbai yace to lauqiyan nan rayata wallahi zan bada tuta gobe ga wani mutum yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zan bada tuta ga wani mutum da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son sa sayyidina Umar yace ban taba sha'awar shugabanci ba sai irin wannan rana din saboda kowa ya kwana yana zakuwan ina ma man a ce shine wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai umurce shi ya bashi wannan tuta domin a bude wannan gari na Khaybar saboda wahalar da aka shi sabai kowa ya kwana yana dawo gari na wayewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tara su ya duba ya duba ya duba bai ga sayyidina Ali ba sayyidina Ali ba sai yana masauki idon sa yana ciwo yana fama da ciwon ido annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ina sayyidina Ali aka ce ayya rasulullahi yana masauki bai fito ba idon sa yana ciwo yace aje a kira shi yazo aikin dai nasa ne kenan ko ba lafiya sai an yi eh matsayin sa a wurin aikin addinin musulunci ko ba lafiya sai an yi kuma annabi ya bashi wannan certificate annabi ya kira shi ya taho bayan ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ainihin ya addu'a ya shafa masa idan ya shafa masa fuskar sa gabaki daya sayyidina Ali yace take sai na ji warai kamar ba ni ne wanda ido na yake ciwo ba yace kuma daga wannan ranan ban saki ciwon kai ba wani abu wai ciwon kai ko wani mura ko wani wanda yace wallahi ji ranan Allah ya dauke mishi daga wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min na idon nan ya shafa fuskar nan to an dauke min dukkan wani ciwo da ka sani a duniya sannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya Allah ka dauke masa sanyi da zafi sai zama Allah ya dauke masa sanyi da zafi yana daga cikin sahabban da ko in ce a tarihi shi kare ne shi baya jin sanyi baya jin zafi bai san wani abu lokacin zafi ba bai san wani abu lokacin sanyi ba sahabbai suka ce lokacin sanyi kawai sai a ga ya sako wani kaya dan sharashara kawai ayya ana sanyi ta shi bai san sanyi yake ba ko lokacin zafi a ga ya lafta kaya ya sa su lake ya shiri sosai ya sa garuna ya fito ya sanyi yake zafi ake fice ta shi ba zafin yake ji ba tun ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a take sayyidina Ali karamallahu wajhu kafin ya tafi annabi sai ya kira shi yace to amma fa ka sani wannan addini namu na musulunci ba wai manufar sa yake kawai ba a'a ka kira su zuwa ga Allah idan ka samu dama dan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin ni'am Allah ya shirye da mutum ɗaya dalilin maganar ka yafi a tara maka dukkan jajayen raƙuma ka kira su zuwa ga addinin musulunci kira sai na aliyu ya karba daga nan sai na aliyu tinkari wannan hisnu khaybar yana zuwa ya samu surrubi take sai na aliyu karamallahu girgiza kyaure girgiza 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 sai balle shi ba yana balle wannan kyaure sai rike shi da hannunsa karamallahu wajha yana rike da wannan kyaure ai suna ganin an balle kyaure to asiri ba ya tono take suka ɗebo wasu zaratan sojojinsu wanda kowace ƙasa idan ƙarfinta ya kai ƙarfi tana da irin wayannan sojoji din na musamman sunan sojojin kwata kwana idan yaƙi ya rikice su ake fito da su saboda ƙarfin jikinsu da kuma iya dabararsu ta yaƙi shikenan suka fito da su bayan sun fito da su sayyidina Ali sai ya mai da kofar kyauran ta zama garkuwarsa duk lokacin da aka kawo sara sai ya mika kyaure sai a daki kyaure shikenan shi ko yana kai sara shikenan sai ya kwantar kawa kankace kwabo suna ganin an gama da iya karfin nasu sai na Ali ya gama da iya masu karfin nasu sai suka daga hannu suka ce sun mika wuya sun yi saranda annabi ya ce to shikenan mai shiga musulunci ya zo ya shiga wanda bai zai shiga musulunci ba kuma to daga yau ai ka'ida duk abin da suka noma za su kasa kashi uku su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi daya suka ce sun yarda sahabbai suke cewa bayan an kammala wannan yaki riwaya ce guda biyu a wata riwaya sahabbai suke cewa mun kai mutum 40 muka zo domin mu daga wannan kyauran da sayyidina Ali ya daga da hannu daya yace wallahi ba mu iya daga shi a wata riwaya mun kai mutum 8 muka yi yunkurin mu juya kyauran yana kallon nan mu juya shi ya koma daya bangaren yace wallahi gagara muka yi amma shi da hannu daya ya rike shi shi yasa idan za a yi maganar shaja'a jarumta na annabi sallallahu alaihi wasallam da irin karfansa to da karfin sayyidina Ali ake kwatanta wannan fa sayyidina Ali ne karamallahu wajhu ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kar mu fita daga cikin mawdu'in to wannan fa ƴan uwa shine abin da ake da bukatar matashi kaga rayuwar nan tasa duk abin da sayyidina Ali ya har ya koma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sayyidina Ali bai wuce shekara 33 bai wuce shekara 33 duk abin nan da yayi diga wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taso a kira shi duk abin da ya taso shi ake sawa a gaba yayi shi ne a daidai lokacin da yake cikin shekarunsa na samartaka da haka abin da ya kamata mu yi kenan mu guje a gurguje a shekara ta 8 bayan hijira lokacin fathu makka sayyidina ali karamallahu wajhu yayi gagaruman aiki a wannan fathu makka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance al'adarsa duk inda zai je shi yayi yaki baya fadan wurin da zai je idan za a yi yamma ne annabi zai ce to wannan karin yamma tashi kudu zamu yi to kaga idan akwai dan bera da zai kai labari wa mutanen yamma a mutanen kudu to bai san kudu za a yi ba a mana idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je kudu sai ya ce yamma za a yi to kaga mutanen kudu ba san cewa su zai je ba mutanen yamma kuma su je su yi ta shiri su yi ta shiri su yi ta shiri amma ba su annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ba shikenan dan kariyo mu wannan kafin shi na ji wannan yana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya a shekara ta 8 din nan babu inda zai tinkara sai garin Makka to sai ya zama an samu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ake kira Hatib ibn Balta'a wannan sahabi Hatib ibn Balta'a sai ya rubuta wata wasiƙa a boye ya ba wa wata mata ita kanta matar ba ta san me aka rubuta wasiƙar an ba ta wasiƙa da aka ce kungila ce ake so ta yi a boye ta dau wannan wasiƙa ta kai ta wurin mutanen Makka ta ba su labara ta kai wa wani kawai shikenan shi in ya bude zai karanta ya gani a ciki ta ba ta san me a ciki ba amma ta yi iya kokari wurin boye wannan wasiƙa wannan mata bayan ta karbi wannan wasiƙa sai ta je ta sa aka yi mata kitso aka ainihin boye shi a cikin kitsonta to bayan boye shi a cikin kitsonta ta kama hanya za ta ainihin tafi garin Makka ta je ta bada labari ta kai wannan wasiƙa tana fita Allah yayo annabi sallallahu alaihi wasallam wai cewa to ba abinda ka boye nan ya bayyana Hatib ibn Balta'a ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Makka yana ba su labarin kana zuwa take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sayyidina Ali ce gashi ina Miqdad ibn al-Aswad ya ce gashi ina Zubair ibn al-Awwam ya ce gashi ya ce to ku tafi karkashin jagorancin sayyidina Ali ku je ku wuri kaza wani wuri da ake kira Khaf can hanyar Makka akwai wata mata tana tare da wasiƙa duk yadda za ku karbo wasiƙar nan ku daure ta shikenan suka kama hanya karkace ku buku ga san isa suna isa ku ga mata tana tsaye kamar wani abu ya tsaye da ita shikenan suka ce mata kawo wasiƙa ta ce a ba wasiƙa suka ce ina bakin da ya gaya mana akwai wasiƙa baya gariya akwai wasiƙa ki kawo wasiƙa kawai ko mu yi miki kata-kata ta tabbatar cewa wa'annan jaraban na annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan matasan na annabi ba za su barta ba take sai ta ainihin sa hannunta cikin kitso ta yi ta warware kitsonta ta ciro wannan wasiƙa ta baya tana bayarwa saboda amana sai da Ali bai bude wannan wasiƙa ba sai da ya kawo ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya kawo ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude ta sai yaga cewa Hatib ne ibn Balta'a ɗaya daga cikin sahabban sa wanda yake sirri da su shine ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga mutanen Makka yana ba su labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa zai yake su hankalin sahabbai ya tashi har kai ga sayyidina Umar ya tashi ya ce ya rasulullahi bani izini kai in fille wayarsa ya zai mana haka annabi ya ce a ka bashi wa ya gaya maka za a masa haka ai ya halarci yaƙin Badar in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga ƙarfin samun nasarar fatu Makka an same shi ne daga aikin sayyidina Ali karamallahu wajhu wanda ya dakatar da ma'ana ya dakatar da wasiƙar da za ta isa wurin mutanen Makka har ma su ainihin shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tinkarar su sannan yana daga cikin tsayawar da yake akan wannan addinin musulunci yana daga cikin waɗanda suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi alhamdulillah karatu bai je ko ina ba ga lokaci yayi nisa, kuma muna da wani alƙawarin na wani maulidi da zamu yi na Fatima, Allah ya kara mata yadda a gwar arawa. Wallahi alam ban sani ba, ina gani zamu fara kadan daga nan, ina ga sai Allah ya kai mu gobe zamu karisa insha Allah ta'ala, amma tarin a rayu kan bai zai iya karewa ba. Kadan daga cikin manaqib matsayi na sayyidina Ali karamallahu wajha, sayyidina Ali karamallahu wajhu, Allah subhanahu wataala ya bashi matsayi wanda kusan hadisan da zan shiga yanzu hadisi ne na Imam Az-Zahabi da ya kawo a cikin Siru Alamin Nubala, la sufuli na biyu, ma'ana a ciki ya kawo wannan ciki karkashin tarihin sayyidina Ali karamallahu wajhu, ma'ana kadan daga cikin matsayin sayyidina Ali karamallahu wajhu, wanda mun faɗi kadan daga cikin ayyukan da ya addinin musulunci, kuma mun tsaya a wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka za mu faɗi kadan daga cikin irin lambobin ban girma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ta bashi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai lalle Allah ya yarda, in ba ko sabu gobe za mu zo mu karisa wannan tarihi kamar yadda muka fara shi. Ya ishe mu dai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar da yazo a cikin hadisin wato Zaid ibn Arqam, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka za a je yakin Tabo, abun da ya faru a shekara ta tara kenan bayan hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina Ali karamallahu wajhu a matsayin wakilinsa a cikin garin Madina. To a wannan lokaci sayyidina Ali hankalinsa sai ya tashi, ya Rasulullah, ni yadda na sanni yaki za a je, kuma a ce yau ni ne nake zaune a gida cikin mata da yara, ana can ana yaki? Annabi sai ya ce masa, a'a ba haka bane, ai anta minni ka Haruna min Musa, ghayra annaka lasta bi nabiyyi, yace ai matsayinka a gona kamar matsayin Annabi Haruna ne da Annabi Musa alaihi salam, wanda wayannan yan uwa ne mutum biyu, annabawa ma'anawa da kani, dan haka ni ma da kai wa da kani ne. Yace kawai bambanci na bambancin shine ni Allah bai sa akwai Annabi a bayana ba, ma'ana da akwai Annabi a bayana da zai zama sayyidina Ali ne karramallahu wajhu. Kai hakuri, ai Annabi Musa ma idan zai tafi Annabi Haruna yake ajiyewa, dan haka ni ma yau in zan tafi kai na ajiye ka zama wakili na a cikin wannan al'umma ta garin Madina bayan na fita. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda tarihi ya kawo mu hakkin tarihi ne zamu fada, Muawiya ibn Abi Sufyan ya umurci wani sahabi da ake kira Sa'du cewa ya je zaki sayyidina Ali karamallahu wajhu subhanallah. Faƙala sai Sa'adun yake cewa, haba Muawiya, me yasa zaka sa ni in zagi sayyidina Ali karramallahu wajhahu, amma zakarta salasan qala hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka manta abu ukun nan da Annabi ya faɗa a kansa, ni da zan samu ɗaya ma da yafi mini a tara min dukkan ainihin garkin jajayen raguma ba, abu uku Annabi ya faɗa a kansa, ni da zan samu ɗaya ma da yafi min a tara min garke na jajayen raguma. Yace na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, amma tauba an takuna minni bi manzilati Haruna bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Yace shine fa kadai sahabin da Annabi yake ce masa, ka yadda mana ka zama kamar Annabi Haruna da Annabi Musa, duk da ni a bayana babu ni Annabi da zai zo bayana, saboda kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayi. Sannan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin bashi tuta, kuma lokacin yakin Khaibar, kafin ya bashi tutan nan ya ce, gobe zan bada tuta ga wani mutumin da yake son Allah, yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son sa. Yace wa ya samu wannan biyu kenan. Sannan na uku yace, lokacin da Allah ya saukar da ayatul mubahala, aya da Allah subhanahu wataala yace, to a zo a yi rantsuwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran Makka akan addinin musulunci, fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Allah ya ce, to ka gaya musu su kirawo yayansu, kai ma ka kirawo yayanka, su kirawo matansu, kai ma ka kirawo matanka, su kawo kansu, kai ma ka kawo kanka. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan wuri da aka ce a kawo yaya, sai dauko yayan sayyidina Ali karamallahu wajhu, Imam Al-Hasan da Imam Al-Husayn, yace to ga yayana. ina mata ku kawo matan ku in kawo mata na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo yarsa na Fatima alaiha salam da aka iso wa anfusara wa anfusakum in kawo ku kawo kanku ni ma in kawo kaina sai ya dauko sai dina ayu karamallahu wata la ilaha illallah annabi ne aka ce kawo kansa sai kawo sai dina ayu karamallahu wata sahabin sa'ab ya ce wannan matsayi ya kai waye annabi ya ce fadan wannan abun akan sa kuma ka ce mini wanda annabi ya bashi wannan sheda guda uku ka ce in je in zage shi in zage shi in samu me ashe zagin sai na Ali asali ya samu tun baya can Allah ka kiyaye mu sannan har yanzu an karbo hadisi daga Amir ibn Sa'd daga babansa yake cewa amma wallahi ashhadu laqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm ghadir kham yace wallahi ni ina mai sheda ina halarce a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara wata al'ummar da bai taba tara al'ummar da take daiwa irin ta ba a wani wuri dake tsakanin Makka da Madina da ake kira Ghadir Kham malaman tarihi sun faɗa cewa annabi ya tara sahabbai a wannan rana da ba za su gaza mutum 100 ba 100 ya tara su a wannan rana saboda ya faɗi wannan ya tara su ne a wannan taro din lokacin da ya baro Makka bayan yayi hajjin ban kwana zai ainihin wuce garin Madina ya tara sahabbai bayan ya tara sahabbai shikenan sai ainihin kama hannun sayyidina Ali ya daga yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane man maulakum wai waye shugaban ku ne akai shiru sai wasu kace qalu Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa mana sai annabi ya ce to in dai kun yarda Allah da manzansa shine shugaban ku to ku sani man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu shi wanda nake shugabansa ya yarda ni ne shugabansa to sai dina Ali ba shugabansa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a wanda shi yasa muke irin wannan zama ba don kuma saboda an ba wasu kungilan su zagi sai dina Ali karamallahu wajhu wanda kuma zagi yakan jawo kiyayya idan baka san mutum ba sai wani wanda yake kinsa yazo ya baka labarin sa to sai ya zama maimakon ka yi beshi zagin sa zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ci gaba da addu'a da cewa Allahumma to sun an dauke wuta Allahumma wali man walahu wa adi man adahu ya Allah duk wanda yaso sayyidina Aliyu ka so shi ya Allah duk wanda yaki sayyidina Aliyu ka ki shi subhanallahi to kaga wannan ishara ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa za a samu wani yanayi da za a ainihin samu wanda za su ki sayyidina Aliyu karamallahu wajhu a wata riwaya wansur man nasarahu wakhdhul man khadalahu ka taimaki wanda ya taimake shi ka tozarta duk wanda yayi yunkurin ya tozarta sayyidina Aliyu karamallahu wajhu idan generator su yayi nisa ta da fito da masallacin mana da fito da namun da masallacin samu wanda za su fito mana da masallacin sun samu matsaya ashike Allahumma wali man walahu wa adi man adahu ya Allah ka so wanda yake son sa ya Allah kuma ka ki wanda yake kin sa subhanallah kaga kenan duk wanda yake son sayyidina Aliyu Allah yana son sa duk wanda yake kin sayyidina Aliyu Allah subhanahu wa ta'ala yana kin sa kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata alfarma ne baya kama ta da laifin da ta yi a nan duniya amma duk wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na kin sayyidina Aliyu karamallahu wajhu a cikin ransa to da zai gamu da fushin Allah subhanahu wataala ai hakuri za mu ƙara hadisi guda ɗaya kuma Allah ya da za mu tsaya yau din sai kuma gobe mu ƙarisa wannan tarihi ai hakuri bai ƙare a rana ɗaya ba saboda hukuncin lokaci ko mu cika wancan alƙawari da muka ɗauka na shi ma wancan maulidi don mun ɗauki alƙawarin gabatar da wancan maulidi ɗin tun wata biyu baya kafin mu shirya wannan zama namu mai albarka kuma shi ma daidai wannan lokaci ne karfe 8 ake da bukata mu halarci wannan wuri mu gabatar da wannan karatu ai hakuri Allah ya da gobe zamu zo mu karisa zamu karanta hadisi ɗaya na Anas wanda dai duk wannan cikin siyaru alamin nubala ne ba wai littafin shi abu ke karantawa ko da bai kama da haka ba balle kace kila wasu ne wanda suke son su suke wannan a malaman hadisi ne suka rubuta wannan abu akan sayyidina Aliyu karramallahu wajha an karbo hadisi daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa nana Fatima Allah kara mata yadda a ranan da ya daura mata aure da sayyidina Aliyu karramallahu wajhu yake ce mata to ki sani ina miki albishir kar zawwajtuki a'zamuhum hilman wallahi na aura miki wanda yafi dukkan sahabbaina haguri duk sahabbaina babu wanda ya kai shi haguri shi yasa jarabawa da yawa suka yi ta samun sa don daman yana Allah ya bashi hakurin da zai iya daukan wannan jarabawa din sannan wa aqdamuhum silman na ba da na baki sahabi na da ya riga dukkan sahabbai na karban addinin musulunci kamar yadda muka faɗa da su daga nana Khadija alaihi salatu wassalam sai sayyidina Ali karamallahu wajhu wurin karban addinin musulunci sannan wa aktsaruhum ilman na kuma baki wanda ya fi su yawan ilimi ga baki daya wannan hadisi Imam Ahmad shine ya waito shi to wannan kenan kuma ai tana da Fatima kamar da muka karanta a sabar biyu da suka wuce a cikin tarihinta sayyidina Abubakar ya nemi aurenta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mujira hukuncin Allah sayyidina Umar ya nemi aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mujira hukuncin Allah sayyidina Ali yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to hukuncin Allah ya zo ya je ya samu nana Fatima yayi magana da ita ya aurar da ita ga sayyidina Ali karamallahu wajen Allah ya bamu albarkacin sa abin da yawa bai kamata ko mu yi shi sama sama ba Allah subhanahu wataala ya bamu ikon dawowa gobe mu karisa wannan karatu Allah ya bamu albarkacin su Allah ya sanya mu daga cikin masu son su Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu da kin su Allah subhanahu wataala ka kara wa kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a masu iyalai na wannan gida da suke tsaye wurin gidimta wannan addini na musulunci da tsaya kan wannan harkoki na wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi ga dai litafai kan mun so kowanne da dan bugude a dan taba wannan ba ciki amma yana da lokaci ba zai bayar ba sai gobe insha Allah ta'ala za mu ainihin karisa wannan karatu kuma muna maraba da manyan malamai da suka ainihin albarkaci wannan zama namu suka ainihin kara masa girma akan girman da yake da shi saboda daban zama ya kan samu girma saboda sanadin wanda aka taru domin sa suka halarci wannan taro namu mai albarka suka girmama shi a ciki akwai babban wanmu Malam Abdullahi Sheikh Umar Titi ba shugaban kungiyar fitan Islam na karamar hukumar Gombe da ainihin su Malam Akilu da sauran dai malaman da lokaci bai zai bani dama in ambaci sunayen su ba su Malam Bala Malam Khalifa da sauran dattawa da muke tare da su Allah ya saka kowa da alkhairi kuma hakika wannan halarta abu ne da yake kara karfa mana zuciya wannan zama mai na tarihi suna mana karanci a cikin al'umma abinda muka shirya dai a wannan minbari na wannan masallaci duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne babban bawan Allah da yau addini hidima in lokacin haihuwarsa yayi to zamu taru ko mu gaya wa al'umma cewa to ga lalle ga matsayin sa wurin Allah subhanahu wataala ga irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara kansa to Allah subhanahu wataala ya bamu iko Allah ya saka kowa da alkhairi akwai bawan Allah da ainihin mana sharar masallaci yau samu na'ura aka shishare mana Allah ya saka masa da alkhairi da wannan hidima da yayi sauran bayin Allah ya kubici da suke tsaye wurin hidimar wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai Alhaji Abubakar Abba ɗaya daga cikin yaran wannan gida da ya saba al'umar wannan anguwa ruwan sha ta hanyar ƙara bohol kan bohola da ake da su Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya waita mana irin wa'innan bayin Allah da suke tsaye wurin dafawa al'umma cikin lamarin addinin su da ainihin lamarin rayuwarsu gabaki ɗaya shi wando mai wannan gida Allah ya ƙara masa lafiya shi kuma wando marigayi da aka da ya asasa wannan alkhairi Allah ya ji karsa ya gafarta masa sauran bayin Allah da suke tsaye da tawan mu na wannan anguwa da suka riga mu gidan gaskiya da suke tsaye cikin wannan harkan wannan masallaci Allah ya ji karsa ya gafarta musu saura da suka rige da rayuwa Allah ya ainihin ƙara musu lafiya ya ja mana da rayuwarsu cigaba da ƙarfafa mu a cikin wannan masallaci bayin Allah da suka halarta yau Allah ya su bamu dama mu sake dawowa gobe mu cigaba da wannan karatu kamar yadda muka fara shi yau Allah subhanahu wataala ya dace da mu abinda muka faɗa ne daidai Allah ka bamu ladansa abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shi dan Allah ka gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin zan miƙa wannan abun magana da shi babban mu Malam Abdullahi Rufi mana wannan zama mai albarka da addu'a in akwai kalma ɗaya ko biyu da zai mana na ƙarfa gwiwa nan ma duka dai babu laifi daga nan za a kira sallah kuma a yi sallah za mu wuce wancan taron amma da ba don uzurin wancan taro ba da sallah za mu yi kawai mu jona mu ci gaba da yi har sai yadda hali ya yi to amma insha Allah ta'ala tunda akwai gobe za mu dawo gobe insha Allah ta'ala mu zauna mu jona daga inda muka tsaya yau don tun lokacin da na fara nazarin tarihin wannan babban sahabi jikina yana bani zama dai bai zan iya kawo tarihinsa ba dole sai an samu zaman koda ɗaya ko biyu haka insha Allah ta'ala gobe zamu zo mu karisa Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya kara mana kaunar su da soyayyar su alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum